suna cewa wannan shine mataki na uku na kaddara, shine suke cewa at-taqdir fi batni ummil janin, kaddara wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi alhali da yana cikin mahaifiyarsa, sai Allah madaukakin sarki ya kaddara masa abinda zai faru da shi a rayuwarsa ta hanyar mala'ika. Anan mala'ika ake wakalawa, shi ake aikowa yi wannan aikin. Abdullahi dan Mas'ud mala yace wa rawa Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala sayyiduna Abdullahi dan Mas'ud ya ruwaito yace حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معك صلى الله عليه وسلم يا با ملابان يا فدامنا domin dama wannan ba wanda yake ba da labari game da abin da zamu ji a cikin hadisin nan in ba manzo ba wanda ake masa wahayi shi kada yake da iko ba da labari domin gaibu ne mun fadi cewa babun kaddara babun gaibu ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara gaibu ne to shine sayyiduna Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ba su labari a matsayin su na sahabbansa Allah ya kara musu yadda wa huwa sadiqu shi annabi sama shine mai gaskiyan nan ba a jin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba kuskure ya faɗi wani abinda ba haka yake ba daga Allah. Akwai kariya tsakanin manzannin Allah da shaiɗan. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan li ya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahata kulli shay'in adada. Wallahu ya'simuka minan nas. Dole nan ayoyi ne da suke tabbatar da ismar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa malamai suka ce daga cikin siffofin annabin Allah duka gabaki daya as-sifatul lazima as-sifatul wajiba, siffofin da tilas annabi ya zama ya siffanci da su, akwai sifatul sidiq gaskiya, ya zama mai gaskiya annabin Allah tun kafin a aiko shi ba za a taba kama shi da ƙarya ba, ba wanda zai taba jin cewa yayi ƙarya tun yana dan ƙarami, irin ƙaryan nan da yara suke yi ƴan ƙanana ba su san ma sun yi ba, to annabin Allah Allah na tsare shi tun daga wannan lokacin har ya koma ga Allah ba za a taba kama shi da ƙarya ba. Kai duk wata ɗabi'a mummuna ba a kama annabin Allah da ita, yasa zaka ga duk annabawan Allah a tarihin da Al-Qur'ani ya bamu da kuma tarihin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bamu za ka tarar da cewa al'ummatan su ba su zargin su a tarihin su da wata mummunar ɗabi'a, sai dai ma su rika cewa da muna tsammanin kai mutumin kirki ne, laqad kunta fina marjuwan qabla hadha, da muna fata ka zama wani abu marju, ana fatan ka zama wani abu kuma kawai da rana tsaka gal bayan girman ka kuma sai ka zo ka ce mana wai Allah ya maka wahayi, ha kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilayhi, ke mushrikai abinda ake kiran su zuwa gare shi sai ya musu girma su ji shi ya musu gwan 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 akan su. Al-masduqu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al-masduqu wanda ake wa gaskiya ne, yawo shine al-masduq ba abun gaggatawa ba, mutane suna wannan kuskuren, ba al-musaddaq aka ce ba, al-masduq ai alladhi yasduquhu rabbuhu, wanda ubangijinsa ke faɗa masa gaskiya, duk abin da ake masa wahayi gaskiya ne, ko kuma alladhi yasduquhu an-nasu li'annahum idha kadhabu alayhi to bayyana Allahu tabaraka wa ta'ala lahu kadhibahum, duk wanda yayi wa annabi sama ƙarya ya zo ya ba da labari ya ba annabi sama labarin ƙarya to Allah zai bayyana shi, kamar yadda Ka'ab ibn Malik ya fara radiyallahu anhu yace ya tabbatar da lokacin da bai je yakin Tabuka ba idan yayi wa'annin sama kan ya jidda shi kwararre ne a waka ya iya tsara magana ya tabbatar da zai tsara magana cikin fasaha kowa ya yadda da shi amma ya sani cewa Allah madaukakin sarki sai ya bayyana cewa shi ƙarya yake to shine ma'ana al-masduq yawwa sadaqa yasduqu sidqan yayi gaskiya yana yin gaskiya sai gaskiyar mai yin gaskiyar shine as-sadiqu wanda ake faɗa masa gaskiya ake yi masa gaskiya shine al-masduqu amma idan ka ce saddaqa yusaddiqu to sai ya zama tasdiqan sai ya zama shine gaskiyar al-musaddiqu mai gaggatawa kenan al-musaddiqu shine abin gaggatawa amma al-masduq wanda ake wa gaskiya ba a faɗa masa ƙarya in ka faɗa masa ƙarya za ka ji kunya domin Allah zai bayyana cewa ƙarya ka yi sannan Allah ta'ala gaskiya yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shi ne al-haqqul mubin shi Allah shi ne gaskiya wacce take bayyananniya kuma wacce take bayyana kanta saboda shi ne nan sayyiduna abdullahi abu abdurrahman radiyallahu anhu yana bayyana mana yana yaban annabi sallallahu alaihi wasallam me yace anna khalqa ahadikum lallai halitta dayanku idan Allah ta'ala ya tashi zai halicci ɗaya daga cikin mu to ya yake yi yajtami'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan za a tattara shi ya tattaru a cikin mahaifiyarsa halittar tana harhaduwa ne a cura ta a cikin cikin mahaifiyar ɗan adam 40 yawman nutfatan zai yi kwana 40 an ajiye shi a matsayin dugon maniyyi kwana 40 kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da su Aristotle da Platon da Socrates suke faɗa wa mutane ko suka faɗa wa mutane domin sun kasance su tun kafin a aiko ma annabi Isa alaihi salam to abubuwan da suke faɗa wa mutane yayi kama da sun yi kama da tatsuniya a game da ya ake halitta ɗan adam akwai ilimin da ake ce masa embryology embryology shine ilimin tayi ya Allah yake ya ake halitta ɗan adam a cikin mahaifiyarsa waɗanne matakai yake bi har ya zo duniya to kafin zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan tatsuniya ake tafiya labarika ne ake bada wani iri sai da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yi waɗannan bayanan daki-daki matakin farko shine mutum zai tsaya a aje shi kwanaki 40 wannan gaibu ne to shine ai ma'anar wa ya'lamu ma fil arham daga cikin gaibun Allah biyar inna allaha indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taqtibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir waɗannan alghaibiyatul khamsu din guda biyar waɗannan gaibu-gaibu na Aisha radiyallahu anha ta ce duk wanda ya ce ya san su faqad a'zama 'ala Allah shiryata to wannan ya shirya babbar ƙarya ya dangana wa Allah ƙarya shirgegiyar ƙarya ba wanda ya sani to matakin farko kenan wa ya'lamu ma fil arham to wa ya'lamu ma fil arham shine ne yajtami'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan kwanaki 40 za a aje Allah a cikin hikimar sa yana koyar da mu sunnatu tadarruj idan za mu yi abu mu yi sanne-sanne mu yi sanne-sanne kamar yadda da ya tashi halittar sama da ƙasa sai ya halicce su ne a cikin kwanaki 6 inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam a kwanaki 6 li yu'allimana sunnatat tadarruj wa yu'allimana adama al-ajala fil umur wa yu'allimana at-ta'anni fil umur ya koya mana kan mu zama masu gaggawa mutum ya ce yau kawai za a yi komai a yi a gama dole a'a ana koyar da mu sunnatul tadarruj. In kiran mutane kake yi a matsayin ka na mai karantarwa, kakka ce sai sun shiri a lokaci daya. A hankali za a yi tabi, wasu na ji, wasu na zagi, wasu na sharri, wasu na cin mutunci, wasu su nemi ma su kashe ka. Don haka na faruwa. Amma kai ka san inda kake son ka tafi. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, daga nan sai a juya shi sai ya zama gudan jini. Shine Qur'ani ya kira shi da an-nutfatul amshaj. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalih faj'alnahu haba'an faj'alnahu sami'an basira. Haka shine wannan. Wannan 'alaqa din ibara ce ana nufin haduwar ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara na abinda mace take bada gudunmuwa da kuma abinda namiji yake bada gudunmuwa. To shine sai Allah sai ya hada shi a cakuɗa shi, shi yasa aka ce mishi amshaj, an-nutfatul amshaj. Al-amshaj ay al-mukhtalif ko al-makhluq, wanda aka cakuɗa aka maida shi ya zama abu daya. Abinda suke cewa al-haywana al-haywanatul manawiyya min al-dhakar wal buwaydat min al-unsa, wanda namiji ya bada da kuma wanda mace ta bada. To shi ma kwana 40, ga 40 ga 40 har kwana 80 kenan. Yanzu mun samu watanni biyu da kwana nawa, da kwana 20. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, daga nan kuma sai ya zama gudar tsoka. مثل ذلك أي مثل 40 يوما كتنكوتين كوانكي 40 كتنكوتين كوانكي 40 yanzu mun sake samun kwanaki 40 muna da kwanaki 80 da yanzu ga kwanaki 40 muna da kwanaki 120 kwanaki da 120 idan muka raba su tune za su ba mu watanni nawa watanni hudu to daga wannan lokacin a wannan lokacin halitta dan adam ta cika a cikin mahaifiyarsa kwana 120. Malaman musulunci takaf sun yi ittifaki daga wannan lokacin haramun ne wani ya zubar da ciki. Wancan na farkon akwai sabani a kai, amma wannan na ƙarshen 120, kwana 120, watanni hudu a rarrabe, to 40 guda hudu, to haramun ne bittifaki a immatin musulmi. Sannan daga wannan lokacin ne idan aka zubar da cikin, to akwai diya da ake biya, akwai diya da za a biya. Gurratu abdin aw amati shine za a ba da garnannan bawa, lafiyayyen bawa wanda bai da matsala, ko namiji ko mace, shine diyar jini, diyar ba kenan da aka zubar. Wannan likita ne ya je wannan aikin, hukuncin su kenan a musulunci. Likita a'a, wani ne maganin gargajiya ne ya je ba mace magani ta je ta sha, wannan shi ne abinda za a yi. A'a, wani ne ya zo ya bigi cikinta sai ta zubar da shi, shi ma haka, shi ne diyatul janin kenan. Daga wannan lokacin abinda bai kai kwanaki 120 ba, watanni hudu, wannan babu jiya a kansa, sai dai a yi ne, sai dai a yi hukuma, abinda malamai suke ci mishi hukuma, a kaddara wani abu da za a iya badawa a matsayin dai compensation, amma dai ba cikakkiyar jiya ba ce. To wannan kenan, kun ga waɗannan duk gaibiya ne na Allah. Allah ya tsara wannan. To a wannan lokacin shine Allah yake nufi wa ya'lamu ma fil arham, da zaka tambayi likitan da ya gano akwai ciki a lokacin an yi scanner, gayi, sai a tambaye shi a ce to me zai zama in ya fito, ya ba mu labarin ya zai rayu, shin idan ya fito kwana nawa zai yi a duniya, ko shekaru nawa zai yi, sannan alƙali zai zama ko ɗan sanda ko soja ko malamin addini zai zama, ko ku a zai zama ɗan kasuwa ne, ko kuwa a zai zama dan jarida ne, ko kuwa zai zama lauya ne, ko zai zama likita ne, ko me zai zama. Akwai likitan da zai ba da labari, to shine wa ya'lamu ma Allah ta'ala bai ce wa ya'lamu man ba. Yawwa, in ka ce man ab wanda, in ka ce ma abinda, to abinda me zai zama nan gaba? Yanzu abu ne shi, abu ne shi. To idan daga abun nan an haife shi ya cika watanninsa, wata yin rayuwa zai zo ya a duniya? Ba wanda ya ce baka labari, sai Allah ta'ala kawai ya sani, shine wa ya'lamu ma fil arham. Domin wasu idan aka karanta musu wannan ayatin, sai ana scanning a gano namiji za a haifa ko mace kaza 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 kaza, har yanzu suna da tsarin ma abin da suke ci mishi ikhtiyaru jinsil jani, mutum sai ya zaɓi irin jinsin da yake son haifa, sex din da yake son ya haifa, namiji ko mace. To idan ya zama namiji ko ya zama mace, in an aurar da ita za ta zauna a gidan miji ko yaji za ta yi, za ma ta girma har ta yi auren? Likita ya ba ku labari, in ya isa. Ba zai iya ba da labari. Kuma ya ba asullahu ilaihi malakan, daga nan sai Allah ya aiko shi, ya aiko masa mala’ika. Wannan mala’ikan shi ne wanda Allah ya wakala domin kawo wannan saƙon. Bi arba'i kalimati, zai zo da kalmomi guda huɗu, wato abubuwa da za su afku ga wannan ɗan tayin da yake cikin mahaifiyarsa guda huɗu, waɗanda dukkaninsu Allah ya bawa kansa sanin tafasil ɗinsu. Shi kanshi mala’ika za a ba shi ne ya zo ya kawo a dunƙule. Zai zo a cikin mahaifiyar, a cikin ikon Allah ya kawo wannan saƙon ne a dunƙule, amma shi ma da za a tambaye shi ya bayanin yake a fayyace, ba zai iya bayani ba, saboda gaibin Allah ne, ƙaddararsa ce, shi ya bawa kansa sani. Yaktubu rizqahu, mala’ikan nan zai rubuta arzikinsa, ya rubuta arzikin da zai sama. Shi yasa duk wanda ka gani a duniya, to Allah ya riga ya rubuta masa abin da zai sama a duniya, nerar da za ka kashe, dalar da za ka kashe, pound sterling ɗin da za ka kashe, riyal ɗin da za ka, duk kuɗaɗen da za ka kashe, me za ka mallaka, za ka mallaki gida kaza, za ka mallaki filaye kaza, za ka mallaki shaguna kaza, za ka zama kana da shiyas a bankuna kaza, da kamfanoni kaza, duka gabaki ɗaya an rubuta. A rubuce yake, kana ba kanka wahala ne, kana hauma haumar da ba za ta amfane ka ba ne wajen tara haram. To kun ga a nan aƙida ahlus sunna wal jama'a ita ce, in ka zo duniyar an riga an rubuta maka arzikinka, ya aka ce ka je ka kwanta? To kun ga nan babu tawakkul yake zuwa da haɗuwarsa da ƙaddara. Me a tawakkul? A tawakkul zuciyarka ta zama cike da yadda da Allah cewa shi ne mai yi, amma a daidai lokacin kuma gaɓoɓinka da ƙwaƙwalwarka da zuciyarka cike suke da son yin aiki da kuma yin aikin. Wannan shi ne tawakkali na ahlus sunna wal jama'a. Ka yadda Allah ne mai yi, ba za ka zama kamar ƙaruno ba da aka ba shi sai ce inna ma utitu ala ilmin indi. Eh, kawai ya ce shi ce nan. Ka yadda cewa Allah ne mai badawa, amma kuma ka tashi kana yi. To haka a babin alkhairi, a babin ayyukan ibada, kana fatan Allah ta'ala ya sa ka cikin ƴan aljanna, a daidai lokacin kuma kana jin tsoron ka Allah ya ƙona ka, a daidai lokacin kuma ka tashi kana aiki tukuru domin samun aljannan nan da kuma nisantar shiga wuta. In ka zama kana da haka, to ka zame imani da ƙaddara gangariya, ba ka da matsala. Ka ga yaktubu rizqahu, mala’ika zai rubuta arzikin mutum, ko nawa mutum zai sama, nera ba za a tauye ma ba. Duk abin da Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara maka sai ka sama, to sai ka sama. Wani abin zai baka mamaki game da al’amarin Allah malam. Wani ranar da zai rasu, sanadiyyar nemansa ma zai rasu, amma kuma sai ya samu abin da Allah ya kaddara masa ya samu, sai ya je ya ansu ya shiga hannunsa ko an sa masa a cikin bankinsa, sannan sai ya cika rizki kenan. Isa ba wanda ya isa ya azabta ka, kuma ba wanda ya isa ya talauta ka. Allah ne mai azurta, inna Allahu ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin, shine mai azurtawa. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, Allah shi yake azurta wanda ya ga dama ba tare da ya masa lissafi ba. Wallahi in mun fahimci wannan za mu zauna lafiya, ba za ka yi wani hassada ba. Kowa zai samu duk abin da zai samu, kofa a buɗe, sannan ba za ka yi wani girman kai dan kai ka sama ba, sannan ba za ka zama marowacce ba, domin ka san Allah ne mai badawa. Wa ajalahu, sannan mala'ika zai rubuta ajalin mutum, yaushe mutum zai mutu. Kaga wanda ake sanar da mala'ika cewa yaushe mutum zai mutu, to asalin Allah madaukakin sarki yana da ka'ida biyu, kowa ajalin shi biyu ne. Akwai ajalin da Allah ya sanar da mala'ika, akwai kuma ajalin da Allah ya bawa kansa sani, cewa wane idan ya yi aiki kaza to yunsa'u lahu fi ajali, za a masa jinkiri a ajalinsa. Idan ko bai yi ba shi ke, daga cikin abin da ke jawo a ƙara wa mutum rayuwa akwai sada zumunta, akwai kyautata wa iyaye. Man ahabba an yunsa'a lahu fi ajali wa yuftata lahu fi rizqi falyasil rahimahu, haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce. Duk mutumin da yake so Allah ta'ala ya tsawaita masa rayuwarsa, sannan kuma Allah ya buɗa masa a samunsa a arzikinsa, to ya sada zumunta. Kaga wannan kenan. Wa amalahu, sannan kuma mala'ika zai rubuta irin aikin da mutum zai yi. Wane irin aiki zai yi? Nan aikin duniya da aikin lahira, duka amal kenan. Wani Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi ne a matsayin lebura, zai zama ɗan ƙutu yaumin ne, yau akwai gobe sai ya fita ya nemo, amma dai ba yi da abin gobe. Wani zubin ma abin tausayi, za ka ga mutum sai ya fita da sassafen, sannan ƙila bashi zai ci ya ba da abin da za a yi karin kumallo a gidansa, sai ya je ya fara aiki. Idan an yi half time sai ya ce wa mai ɗan wanda ya mai gidansa cewa da Allah a bashi wani abu zai aika gida. Haka Allah ya tsara. Wani kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa aikinsa shi ne kasuwanci ne, inda za ka tambaye shi kuɗin shi ma bai sani ba. Ana ba da labarin wani mai kuɗi ko a Najeriya, an ce ya ce shi bai san kuɗin shi ma bai dogara nan, sai ya ce kawai a ɗibo mai wai wasu daloli, ya taɓa su ya gani ya ce eh na shi ne, sai ya ce a mai da su. Da lambobi ya san kuɗinsa saboda yawansu. Wa shaqiyyun aw sa'idun, sannan Allah ya riga ya rubuta, zai sa mala'ika ya rubuta, shin wannan ɗan tayin da ke cikin mahaifiyarsa shaqiyyi ne? Shaqiyyi shi ne taɓaɓɓe, wanda zai zama ɗan wuta shi ne shaqiyyi. Aw sa'idun, ko kuma mai rabo ne, wanda zai shiga aljanna kenan, ya samu rayuwa mai daɗi. An rubuta wannan, an riga duk an rubuta, amma Allah ya bawa kansa sani. Wani abu mai tsoro, mai ban tsoro, sai musu ne ce fa wallazi la ilaha ghayruhu, na rantse da Allah wanda babu an bauta da gaskiya sai shi, inna ahadakum, lallai ɗayanku, la ya'malu bi amali ahli aljannati, zai ta aiki irin na mutanen aljanna, a ganshi talla, azumi, sada zumunta, karatun alqur'ani, duk wani abin arziki da shi zaka ga ake yi. Hatta ma yakunu, hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un, har sai ya zama babu abin da ya rage tsakanin shi da aljanna ya shige ta, illa zira'un, sai kamu daya, zira'i daya, kawai in ka so ka ce kafa daya taku daya shi kada ya rage masa wato abin da ya rage masa shine ya mutu kaga in sakwanni kenan fa yasbiqu alayhi alkitab ke littafin shi ya rinjaye shi ya gabace shi abinda aka rubuta masa din nan a cikin mahaifiyarsa fa ya'mala bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha sai ko aga ya juye kuma yana aiki irin na ƴan wuta shi yasa kada kai alfahari kada kai gururi daga cikin asbabul balal akwai al-ghurur kakka gudu da cewa kai mutumin kirki kakka take ka gudu kullum kai ta addu'a mun sha ba da labarin al-Imam Ahmad al-Imam Ahmad a ƙarshen rayuwarsa yana cikin kakarin mutuwa sai a ji al-Imam Ahmad sai idan ya suma in ya farko sai a ji yana cewa hatta al-an to shine sai ɗansa Abdullahi ibnu Ahmad ibn Hanbal sai zo daidai kullun sai ce baba muna jin kana faɗin wata kalma in ka suma ka farfado sai mu ji kana cewa har yanzu sai ce wallahi shedan ne yake zuwon mini yana cewa Ahmad kafi ƙarfina Ahmad kafi ƙarfina kaga na kasa yadda zan yi da kai yanzu shedan abin da yake so yayi shine yi gururi yace ai na fi ƙarfinka to da ya ce na fi ƙarfinka nan da yayi gururi ya mai da ikon a hannunsa shine yake ce wa shedan hatta al'an shi har yanzu tsakaninka da Allah ba za ka kyale ni ba har a wannan matakin saboda shedan yana nan abin da yake so shine ya mutum ya halaka haƙƙan shar rayuwar mutum shi yasa lokacin da mutum yake kaka yake cikin matakin yake sharafin mutuwa to wannan lokacin ake buƙatar mutanen kirki su zama su ne a kusa da shi ba a bar shi da likitoci jahilai da nurses jahilai su kori mutane na sha ba da wannan shawara duk wanda yake da ɗan uwa ya ga ya zo ya tabbatar da mutuwarsa ta zo wallahi ko likita ya ce mishi ya fita kai ya fita ba abin da zai mai kai kuma kana da abin da zaka mishi abin ta kai shi wallahi a gabana wani mutum ya taɓa rasuwa na je asibiti ya yi da mara lafiya a gabana mutumin nan shuga yake da ita an bar shi da nasanya sai dukan zuciyar shi take yi ban taɓa ganin tashin hankali irin wannan ba wallahi dukan zuciyar shi take yi wai sai ran shi ya dawo sun ta bata san iza bala gati taraki ba waqila marra waye likita shine fassara arraki likita kenan shi waye likita a lokacin amma haka zaka ga ake wannan abubuwan namu saboda ni san mu da addini da ni san mu da sanin shari'ar sa a ka'ida in misali ya kamata a ce a kasar mu da likitoci da nurses akwai darasin da ake koya musu ababin addini na kula da mara lafiya lokacin da zai rasu a addinance in mutum kirista ne ya je a mishi nashi wanda ya yarda da shi tunda haka kasar take Allah ya shirye mu in musulmi ne ya zo a koya masa na musulunci mai musulunci ya ce a yi wa mutum idan aka tabbatar da lokacin mutuwarsa zai yi amma ba a ci dukan zuciyarsa ba ana dukan zuciyarsa ba abin da za a masa abin da yake bukata shine a nakala masa kalmar shahada shine babban abin da ake bukata a nakala masa kalmar shahada a yi ta faɗa har ya faɗi in aka ji ya faɗa sai a yi shiru in bayan ya faɗa ya sake wata magana a ci gaba da faɗa masa har ya faɗi da ya faɗa a sake shiru ka a sake mai wata magana domin ya samu ya cika da wannan kalmar shahada domin cika da kalmar shahada alama ce daga cikin manyan alamomi da ake wa musulmi fata cewa ya cika lafiya lau kuma da izinin Allah aljanna zai shiga sabanin aji mutum ya mutu muƙoci ko mai ya mutu yana faɗin wasu miyagun kalmomi wal iyazu billah suul khatima kenan wannan na ƙarshen aji mutum ya mutu yana fa zagi ko yana faɗin wasu miyagun kalmomi. Kun ga shi ne wannan Malam al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala a cikin littafinsa Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin da littafinsa Adda'u wad-Dawa ya ba da labarai masu tayar da hankali a game da irin wannan mutuwa. Faya'amala bi'amali ahlin nari fayadkhulaha, mutum ya taso a matsayin mutumin kirki sai ƙarshen rayuwarsa kuma ya cika mummunar cikawa. Ya ba da labarin wani lada, a nan yana ba da labari ne da misalai a babun kada ka sake kaso wani abu ko wani mutum fiye da sanda kake wa Allah. Yasa na sha baku wannan ka'idar, malamai suka faɗa duk mutumin da Sheikhul Islam Taimiyya yana cewa duk mutumin da kaga irin an ce ya shiga bakar soyayyan nan, a ce ga wani ya haukace saboda wata, ga wata ta haukace saboda wani, ga wani yana cewa ba a bashi wancan ba shi zai je shiga rijiya ya kashe kanshi, ko kuma ga wani da bai san daɗin rayuwa ba an ce ba zai auri wancan ba ya je ya sha fiya-fiya ya mutu, to dama asali babu soyayyar Allah a zuciyarsa. Akwai ban tsoro a cikin rayuwarsa, ila yana cikin wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, baya cikin wallazina amanu ashaddu hubban lillah, sadaka sai ya dauki wani abu ya dora wa kansa santa. Haji mutum wai an ce ya haukace wai saboda doki, wai doki yake so sai ya haukace, wani ma keke, to ba soyayya Allah a zuciyarsa, ba wani abin da za ka rasa ka ce wai ka shiga wani yanayin da har kai ka ce wai ka ba da rayuwarka saboda shi, alhali ba Allah ba ne. Ma za wajada man faqadak wa ma za faqada man wajadak likulli shay'in idha faraqta min 'iwadi wa laysa lillahi in faraqta min 'iwadi, duk abin da ka rasa za ka iya samun makofinsa, amma in ka rasa Allah ba ka da makofin Allah. To shi ne wannan, to wannan bawan Allah laden ne, ya hau can sama zai kira sallah, kawai sai hango wata yarinya kyakkyawa a wani gida, sai kawai zuciyar shi ta ji tana santa, ya gama kiran sallah kawai sai ya sauko sai ya faɗa gidansu. Ashe yarinyar nan kirista ce ya kiristoci, sai ya ce a yana ƙaunarta yana santa, sai ta ce a ba za ta taɓa auren shi ba har abada. Shi saboda ne ta ina shi musulmi ne ita kuma kirista ce, sai ya ce to yanzu me take so, sai ta ce idan yana so ya aure ta to sai ya zama kirista. Nan take zuciya to me wani ba ciki kawai sai ya kiristanci, yana kiristancewa ya faɗi kalmar kafirci ya ce ya fita daga musulunci ya zama kirista. Wallahi fa mata fi haimihi, annan ya mutu ya gama kiran sallah ya ce ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah, ya faɗa ya kuma faɗi. Waye sani ma ko tarji'i ya yi kiran sallah mai tarji'i ya maimaita, amma ga ƙarshensa kaga wannan sai mutum ya ta'addu'a. Shi yasa manzon sama yake yawai ta'addu'a, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wannan ayar ko wani bangare na wannan aya, to darasi ne babba take bukatar a mata. Annabi sama yana ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, kai kuma kana jin a'a kun gaji addinin nan na gidanku ne, so da ka baka buƙatar kai ruku da abinda zai rika sabunta maka imaninka, ba haka bane dan uwa kar ka yaudaru. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar, sannan ɗayan ku zai rika aiki irin na ƴan wuta, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un, har sai ya zama babu abinda ya rage tsakaninsa da ya shiga wutar nan, mutuwarsa ta kusa kenan. Fa yasbiqu alayhi al-kitabu, sai littafinsa ya gabace shi ya rinjaye shi. Fa ya'mala bi amali ahli al-jannati fa yadkhulaha, sai dawo kuma kawai a ganshi ya zama mutumin kirki yana aiki irin na ƴan aljanna. Fa yadkhulaha, kawai sai shiga aljanna bayan mutuwarsa. Wannan ta faru. akwai sahabun manzon sama Umair ibn Himam al-Ansari. Umair ibn Himam al-Ansari a Badar kafiri ne shi, yana sahun kafirai, kawai sai ya zo ya samu manzo Allah sassa mai ce, ya ma'aikin Allah, ina son in bi kan musulunta. Idan na musulunta yanzu aka yi yakin nan, na shiga yakin nan aka kashe ni, fa aina ana, ina zan je? Manzo ya ce, anta fil jannati, ce kai dan aljanna. Wanda ake wahayi ya ce mishi shi dan aljanna. Akwai dabino yana ci a bakinsa, ga dabinai a hannunsa yana ci watsi da su. Ce naha da hayatun tawila, ce ai tana da tsawon rayuwa, yaushe zan jira har in ci gaba da rayuwa ban shiga aljannan nan ba? Kawai ya shiga, yana shiga aka kashe shi. Kaga tsakanin kafircinsa da musuluncinsa za ka yi kirga lokaci, lokaci ne takaitacce. Sannan wani sahabin ma haka ta sake faruwa da shi a Uhud. Umair ibn Himam al-Ansari yana raqban ila Allah bi ghairi zadi illa tuqa wa amal al-ma'adi wa tabra fi Allah ala al-jihadi wa kullu zadin 'udatu al-ma'adi illa tuqa wal birra war rashadi 'udatu an-nafadi wa kullu zadin 'udatu an-nafadi illa tuqa hagani wa tabra wa illa tuqa shi yace raqban ila Allah bi ghairi zadi. Ya ce, na ruga da gudu na tafi wajen Allah bi ghairi zadi, ban da wani guziri mai yawa, ban daɗe a musulunci ba. Illa tuqa wa amal al-ma'adi, kawai abin da ke cikin zuciyata shi ne tsoron Allah da kiyaye dokokinsa da binsa. Wa amal al-ma'adi, yanzu kuma abin da nake fata shi ne kawai Allah ya cika min alkawarin da manzon Allah ya sanya min na aljanna. Wa sabra fi Allah ala al-jihadi, sannan kuma ina da juriya zan yi jihadi a bisa hanyar Allah. Kullu zadin ughdatun nafadi, shi ai kowane guziri dama kai ruku da shi zai ƙare. Illa tuqa wal birra war rashadi, sai abu uku, at-tuqa wal birr war rashad, kai ruku da abu uku, ka zama mai tsoron Allah, ka zama mai juriya, sannan ka zama kana da shari'a addini. Waɗannan su ne guzarin da baya ƙarewa, shi ne guzarin da za ka tafi da shi har lahira. Amma don ka tara duniya za ta ƙare, duk abin da ka tara zai ƙare, kuma ba a ɗauka a tafi da shi lahira, abin ban tausayi. To kun ga wannan kenan, wannan hadisi, hadisi ne da yake ɗauke da darussa da yawa, amma babban darasin shi ne tsarin ƙaddara ta Allah, yadda Allah ya bar wa kansa sani. Ku duba wannan haɗarin, mutum ka gan shi mutumin kirki, wa'azi, karatu, sallah, qiyamul layl, azumi na nafila, abubuwa ga su nan, sai ya zo gab da rayuwarsa sai ya lalace. Kun ji labarin mutum ɗaya a cikin zamanin manzon sama ma an samu haka. Akwai wani ana jihadi, shikenan kawai shi ai aka zo kawai sai aka gagawar, aka mutane suka ga yadda yake ta kokari, shi ka wannan ana fatan aljanna zai shiga. Ko ya ji abin da suka faɗi ne, shedan ya darta ta masa, ko bai ji ba sai ya zagaya manzon sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce musu dan wutan kawai sai ya zagaya ta baya, kawai sai ya caka takobinsa a ƙasa, tsinin ya dawo da shi sama, kawai sai ya haka ta baya, sai ya kwanta a kan takobin, sai takobin ya bulluko daga kansa ya fasa cikinsa ya mutu. Ana zuwa aka gan shi haka, manzumi ce, me na faɗa muku? Dan mutum fa yasbiqu alayhi alkitab qatilu nafsihi nar, ba haka manzumi ce ba? Mutumin da ya kashe kansa dan wuta ne, to yanzu nan shi katana nafsa. To shi yasa kada kai rudu, kada kai gururi, kada kai alfahari, kada kai fariya, sannan kakkai wa wasu izgiri, kai da kake kan shari'a kai fatan Allah ya sa ka gama lafiya waɗanda ba kan shari'a suke ba kai musu addu'a Allah ya zo da su su shiri zama tare da kai shine wannan wannan wa'azi ne ga masu wa'azi kware da gaske domin ba wanda shedan ya fi zuwa masa ta wannan bangaren fiye da su wani yau in ya ga yana wa'azi yana kan shari'a kawai ji yake to kowa ma kawai in ba shi ba dan wuta ne shi Allah ya tsare mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in